way. Yeah.
4, 4, 2. Hey, mother, wow. Cool, babe. Aye. Yin shin e.
Safa.
Rashin ganin ki ya sani bana iya cin komai, bana iya shan komai, bana iya yin barci. Allah koro da masu hiyana, muje ta gaba bana, muje ta gaba bana.
Oh, he's got on the